أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبو دجنجنا وسنتبتغ الله سبحانه وتعالى Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewa shi da kadartawar sa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatun mu a wannan yammaci na ranar Laraba wanda ya daidai da 5 ga watan Ramadan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 446 wanda ya dace ma 5 ga watan uku miladiya ta 2025 da idan ba manta ba a darasin mu na jiya muna cikin sura ta 2 ita ce suratul nas da mun fara ta lokaci yayi mana halin shi mun ga ayoyi guda 3 zuwa 4 a ciki fada Allah subhanahu wa ta'ala qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بل هي مدان يئشن هدا سنن مدا سكراتن دان يا زمانتو تفيه تاي ديدي الله سبحانه وتعالى يداتد دم مالن فضل
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da qul a'udhu bi rabbin nas ce kace ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari ga ubangijin mutane Malikin nas wanda yake mamallakin mutane ilahin nas abun bautawa mutane min sharril waswasil khannas daga sharrin wato mai sanya mutane wasiwasi al khannas wato mai boyewa ko mai nokewa alladhi yuwaswis fi sudurin nas wanda yake sa ma wasiwasi a cikin kirajen mutane min al jannati wan nas daga aljannu da mutane bayani ya gabata cewa wannan sura tana daga cikin surori wanda aka sabkar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a warware sihirin da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun gani ɗaya daga cikin yara Yahudawa da yake shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga domin yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ɗan hidindimu, to aka hada baki da shi. Shi wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri Labid ibn al-A'sab yasa ya dauko mishi wato masharcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zo a ruwaya cewa wani masharci ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yake sharce kai, to da ya dan zamanto ya kakkare ya dan tsufa sai aka ajiye shi aka samu wani ake sharce kai. To ka san duk masharci zaka gani gashi yana dan tsayawa a jikin shi, lasiyama irin su Larabawa ne wanda gashin su ya zamanto da yawa ne yana zuba. To ya dauko wannan ya kawo ma wannan Labid ibn al-A'sam yayi sihiri yayi tsubbace tsubbace aka ma annabi sallallahu alaihi wasallama asiri, wanda babban asiri ne babban sihiri ne yayi. Ɗaya daga cikin yaran nashi wanda da su yake ba su abubuwan da suke karantawa na siddabaru yake cewa wannan sihiri in har wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka ma shi in har tabbas annabi ne ma'aiki ne daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah ya turo shi, to wannan sihiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai huto ya bada labarin abin da ya faru da shi. In kuma ba annabi bane ba to wannan sihiri fak zai haukata wannan mutumin da aka yi mashi, saboda sihiri ne dabo ne na ƙarshe suka yi. Wanda mun gani Jibril alaihi salatu wassalam da shi da Mika'il suka zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin mahulki, wanda mahulkin annabawa ma kuma gaskiya ne, suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam suke tambaya wai wannan miye ya same shi, aka ce sihiri ya mishi, aka mishi wa ya mishi sihiri, aka ce Labid ibn al-A'sab, da miye sihiri aka ce da masharci ya dauka ya je yayi. Ya zo a ruwaya cewa butun butumi yayi gumki yayi irin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi, ya zo aka hada da wannan gashin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da masharcin nan aka yi kulli kulli ai da aka yi kulli 11 a cikin wannan sihirin, aka je aka sa shi cikin rijiya, rijiyar ma can kasan rijiya akwai wani dutse, wanda malamai suka ce Larabawa sun kasance idan suna ginar rijiya suna shiga da dutse wanda mutum ashi zai zamna yana ginar ginar rijiyar, wanda idan aka ida rijiya kuma ba za a iya hudo wannan dutsen ba, dole za a bar shi a can. To kasan dutsen nan yaje suka sa wannan sihiri da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rijiyar ta zamanto jajjawur saboda bala'in sihirin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an gayyi mishi aina yake wannan sihiri an sa shi rijiya, aka je tura Ali da Zubair da Ammar suka je suka tono suka sa aka kwashe wannan rijiya aka huddo wannan sihiri da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dalilin sabkar wannan surori guda biyu, suratul ikhlas suratul falaq da suratul nas, dan a warware wannan sihiri da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan shine yace malikin nas, mai mulkin mutane, Allah subhanahu wataala shine mamallakin kowa da komai gabake daya, ilahin nas shine abun bautawa mutane, babu wani ilahi babu wani abun bauta da mutane za su rike wanda ya cancanta abautawa da gaskiya koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce min sharril waswasil khannas, daga sharrin wato mai sa mutane wasiwasi, al-khannas mai nokewa ko kuma mai ja da baya, lokacin da ya zo yi maka wasiwasi, shedan idan ya zo yi ma wasiwasi sai ya ja da baya ya gani shin wannan abin da ya zo yi maka zai yi tasiri tare da kai ko kuma za ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala. Ajiya mun gani irin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna mana cewa dukkan mutum idan ya zamanto ya karanta wannan sura, suratul nas da suratul falaq da suratul ikhlas, a cikin da sahi ya karanta so uku da marece ya karanta so uku, to wannan za ta kasance mishi wata kariya ce a wannan wunin nashi da daren nashi gabaki daya. Haka ya tabbata hadisi na Abi Huraira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan bawa ya zo kwanciya, ka zo ka kwanta barci, to shedan zai zo ya yi maka wani kulli guda uku, zai yi maka wani kulli guda uku, lokacin da ka zo zakka tashi da sahi, idan ana kiran sallah ka halka da asuba zakka tashi sai ka ringa jin yauni to daga halkawanka idan ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala kullun nan da shedan yayi guda sai ya warware idan ka tashi ka je kai arwalla sai kulli nabi ya warware idan ka tashi kuma ka tayi masallaci aka yi sallah da kai sai zaman to duka wannan kulli da ya maka guda uku sun warware sai ka tashi cikin courage ka tashi da nishadi ka tashi wannan jurnan taka ga baki daya ka tashi wato kana da courage tare da kai amma idan ya zaman to baka tashi ba shedan ya ma wannan kulli guda uku da ka tashi baka ambaci ba Allah kawai haka ka tashi daman da kel ka tashi can sai da rana ta wuto ka je kai sallah to zaka tashi wannan wunin naka ga baki daya ka sala ta mamaye ka idan kaga babban abu ne wanda ka kwana da azkar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai kai azkar ga baki daya ka shahi jikinka duk inda zaka iya kaiwa ka shahi su ga baki daya sannan idan ka tashi da sahi ka ambaci Allah kai arwalla ka je masallaci kai sallah wannan kulla kulla da shedan ya maka zai zamanto sun warware Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai mallan eh Allah subhanahu wataala yake cewa allazi yuwaswisu fi sudurin nas wannan shedani wanda yake zawwa ya sama wasiwasi ya jada baya kana neman tsari shi wannan shedani je wanda yake zawwa cikin kirazan mutane ya ringa sa musu wasiwasi zaka gani shedan ya zo wajen dan adam yana sama wasiwasi lasiya ma kana sallah yazo ya ringa sama ni raka'a kaza nayi ko kuma kaza nayi na tuno kaza kana sallah sai ka ji hankalinka gabaki daya ya huda daga sallai da yawa wani za a zo masallaci an shigo sahu gangan jikin tashi ne take masallaci amma hankalin shi kwata-kwata bai masallacin kwata-kwata hankalin shi bai masallacin zaka ga wani dan tunani yayi tunani zaka ga wani ya taba bada labarin cewa wani an zo sallah shi da aka yi kabbara Allahu Akbar yana tsaye har sai da aka salamci saboda kwalluwar shi battanin bai san ba ma shi menene yake kawai yana tsaye ya kama hannu ya kalli alqibla sai da aka salamce ya faɗa ka sallaci ake shi ashe tun farkon sallah tsaye to kaga wannan wasiwasin yayi yawa tunanin naka yayi yawa shi yasa duk abinda ya dame ka na wasiwasi shedan yake zo maka abinda zaka yi kokari ka kare kanka da shi shine irin ambaton Allah subhanahu wataala irin karanta wannan surori wanda dama an ka an sabko su sababin irin wannan dan kai zamanto sun zamance maka kariya ce daga wasiwasi na abinda ya shafi shedani shine Allah yace allazi waswisu fi sudurin nas wannan shedani wanda yake zawwa ya sa ma wasiwasi a cikin kirazi a cikin kirjinka sai Allah yace minal jinnati wan nas daga aljannu da mutane wato sanya wasiwasi shedanin da kake neman kariyar shi daga wajen Ubangiji subhanahu wataala daga cikin shedanu na aljannu da kuma shedanu na mi na abin da ya shafi mutane kamar yanda ya gabata cewa a cikin wato abin da ya shafi mutane ma akwai shedanu mun gani cewa shedani na aljani abin da zaka iya neman kariya daga wajen shi Allah ya kare ka da shi shine addu'a ka ringa ambaton Allah subhanahu wataala wannan shi zaka samu kariya daga wannan shedani amma shedani na mutum kuma shi kuma wannan sai dai da dubara da wayo ka nuna mishi kamar kuna tare dan ya zamanto kai wato ka kubuta daga makircin da zai zamanto ya kulla maka Allah subhanahu wataala ya datar da mu a gurguje dai wannan sura zamu gani ta zo ta karantar da mu wato irin abin da ya shahi neman tsari daga wajen Ubangiji subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin wato shedani wanda yake sa ma mutane wasiwasi a cikin kirazan su Allah subhanahu wataala ya kare mu sai sura ta gaba
bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
الله سبحانه وتعالى يكي تشوى قل أعوذ برب الفلق وتسورة الفلق كما يند بياني يقبات تشوى تعرض سورة الناس أكسب خوص زم قولنا سورة تسورة الفلق tazo a cikin sabkar jerin sabkar surorin alqur'ani ita ce sura ta 20 an sabke ta bayan suratul fil kafin kuma suratul nas wadda ta gabata wanda suratul nas ita ce sura ta 21 wadda a jerin sabkar surori na abin da ya shafi alqur'ani. Suratul falaq tana da ayoyi guda 5, wanda ita suratul nas kuma tana da ayoyi guda nawa, guda 6. Idan ka gama ayoyi guda 11 wanda Allah subhanahu wata'ala ya sabko dan a warware sihirin da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallama, kulli kulli suna bi kulli guda 11, wanda da aka sabkan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan surori, bayan an je an tono an huddo wannan tsubbace tsubbace da aka danne aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kawo wannan aka kawo shi yana fara karanta wannan sura kul a'uzu bi rabbil falaq, kai tsaye kulli guda ya warware. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zage allurar da take cikin wato kullin wannan, haka min sharri ma khalaq sai kulli guda ya warware, a warware kulli guda, wa min sharri ghasiqin idza waqab a warware guda, wa min sharri nafathati fil uqad a warware guda, wa min sharri hasidin idza hasad a warware guda, har ya karanta har suratul nas gabaki daya, duka wannan kulli gabaki daya warware. Idan kaga wannan surori guda 2, ashe babban wani kundi ne, wata kariya ce wata Allah subhanahu wata'ala ya sabko mana, wato domin wato dukkan wanda aka ma wani sihiri ana iya warware wannan sihiri da wannan surori wato guda 2. Allah subhanahu wata'ala ya kare mu. To wannan sura ita ma madaniya ce, duk da wasu malamai sun ce sura ce wadda take makkiya akan sabanin malamai, amma mafi yawan malamai sun ta kan cewa sura ce wadda take madaniya. Ita kuma ta zo ta karantar da mu neman tsari daga dukkan wani wato nau'i'ika na sharri gabaki daya, duk wani nau'i na sharri idan ka karanta wannan sura kana neman tsari Allah subhanahu wata'ala ya kare ka daga shi. Waccan sura wasiwasi take wato neman tsari daga sharrin wasiwasi na shaytani, wannan kuma sura neman tsari daga dukkan wani wato nau'i na wani sharri, sharri ne na mutum, sharri ne na aljani, sharri ne na dabba, to duka gabaki ɗaya kana neman tsari idan ka karanta wannan surori wato guda 2. Allah yake cewa qul a'uzu bi rabbil falaq, ya Muhammad kace ina neman tsari da ubangijin as-subah. Al-falaq nan shine as-subah, waye gari, yace min sharri ma khalaq, daga sharrin abin da ya halitta gabaki ɗaya, yace wa min sharri ghasiqin idza waqab, daga sharrin dare wato idza waqab, yayin da ya zamanto duhu ya shigo, yace wa min sharrin nafathati fil uqad, daga sharrin masu yin tofi wato a cikin kulle kulle, yace wa min sharri hasidin idza hasad, daga sharrin mai hasada idan yayi hasada. Wannan shine tarjumar wato wannan sura ta suratul falaq. Allah da yace qul a'uzu bi rabbil falaq, kace ya Muhammad ina neman tsari da ubangiji wanda yake na wato as-suba, ubangiji wanda yake wayar gari, kamar yadda Allah subhanahu wataala yace faliqul isbahi, Allah subhanahu wataala shi yake wayar da gari, babu wanda ya isa ya wayar da gari in ba Allah subhanahu wataala, kamar yadda Allah subhanahu wataala shi yake shigar da dare cikin yini, haka kuma yake shigar da yini cikin dare. Yau kwatsam ba wani wanda zai zo yace daren nan ya ƙara mana lokacin haduwar rana, wannan ba wanda zai iya, ko kuma ba wanda zai zo yace ya rage lokacin wato hudawar rana, wannan abu ne wanda yake na Allah subhanahu wataala. Sai yace min sharri ma khalaq, daga sharrin dukkan wani abu wanda Allah subhanahu wataala ya halitta, saboda ababan da Allah subhanahu wataala ya halitta akwai abubuwa wanda suke da sharri, kamar misali babban masharranci shine shaytani. A rayuwar mu babban wanda yake masharranci a cikin wato doron duniya shine shaytani. To ka nemi tsari Allah subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin dukkan wani abu wanda ubangiji subhanahu wataala ya halitta, tun daga shaytani iblis da zurriyar shi gabaki daya, da kuma sharrin wato mutum dan uwanka dan adam, shi ma kada ya zamanto ya maka sharri, kana neman tsari daga Allah subhanahu wataala wato ya kare ka daga wannan sharrin abinda Allah subhanahu wataala ya halitta. Sai kace wa min sharri ghasiqin idza waqab, haka kana neman sharri, kana neman tsari daga wajen Allah subhanahu wataala, daga sharrin wato al-ghasiq shine wato dare wanda yake mai duhu, wato yayin da wato ya shiga lokacin da dare ya shiga, malamai suka ce lokacin ne duk wani mai sharrance-sharrancen shi wato a wannan lokacin yake farawa. Ka gani boka da wani dan tsubbu bai tashi ya fara aikata aikatan shi sai cikin dare, kowa yayi barci kai kaje ka kwanta. Idan Allah ya kadarta baka yi ba baka kwanta ba da azkar, ka gani dole wannan abin idan aka yi da ikon Allah zai zo ya maka tasiri. Haka sharrin dabbobi shi ma cikin dare lokaci ne wanda suke zo maka. Dabba masu yi ma dan adam wato masu cutar da dan adam, wata kunama ce, wata dabba ce mai kareman kadai aka barka da sharrin shi, ai ka gani ai ba kadan bane ba. To shi yasa kace kana neman tsari daga Allah subhanahu wataala yayin da dare ya shigo wato yayi duhu durum. Malamai suke cewa babban abin da zai kare ka daga dukkan wani sharrance sharrance shine ka rike ambaton Allah. Idan ka rike azka, to ba ta yanda za a yi wani sharri ya same ka. Ko da wannan sharrin ya zo, wannan ambaton Allah da kake yi, to wannan Allah subhanahu wataala bi sababin wannan sai ya zamanto ya kare ka, ko ya kare maka wani abu, ko da tasirin shi zai zo a jikin ka ya zamanto kadan ne zai zo maka ba da yawa ba. Wannan surori da Allah ya sabkar da su sun zo ne su nuna mana. Yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce amma sihiri ya mishi tasiri ko bai mishi ba tasiri? Ya mishi tasiri. To Allah subhanahu wataala shi yasa ya mishi tasirin wannan. Tintini a baya ai kahurai da mushrikai suna tama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulamboto, suna tama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda za su yi su cutar da shi, amma Allah subhanahu wataala yake karewa. To yanzu lokaci da yayi da Allah subhanahu wataala zai sauko mana da wasu ayoyi wanda zan mu ringa karanta su, kariya ce daga abin da ya shahi wato masu sihiri, daga abin da ya shahi dukkan wani abu wanda zai cutar da kai. Sai aka sa wannan sihiri da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka sanya shi ya zo ya mishi tasiri, wanda tasirin da ya mishi kuma ba haccan ba. Ɗaya daga cikin wanda yake ma labid wato aikace aikace yake cewa wannan sihiri da aka ma manzon Allah da wani ne aka ma kai tsaye wannan mutumin zai haukaci, kai tsaye zai haukaci. To amma da ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yake dauke da shi, yake kare shi, manzo ne na Allah subhanahu wataala tare da shi da mala'ikun rahama. To diddan a kawo mana wannan ayoyi a karantar da al'umma cewa ga abubuwan da za su ringa karantawa su kare su daga dukkan wasu sharrance sharrance, to sai ya zamanto wannan sihiri da aka ba manzon Allah ya mishi tasiri, amma tasiri wanda yake ba da yawa ba. Inda tasirin da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadaran sai yayi tsayi ta tunani da horko horko. Malamai suka ce ji yake jikin shi bai jin daɗi, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka zo aka mishi kaho a kai, aka mishi hijama kaho, bancin wannan yake jin kamar yayi wani abu bai kamar bai yi ba. Aisha take cewa har yake ji kamar ya je ma iyalan shi, ya kusanci iyalan shi amma kuma alhali bai kusance su ba. To daga wannan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka period din da yayi wato da sihirin da aka mishi da warkar, duka malamai suka ce tsawon kwana 40 ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin wannan hala. To ala kulli hal Allah subhanahu wataala da ya sauko mana wannan surori guda biyu dan mene, dan ya zamanto duk lokacin da kai ka karanta su, to wannan sihiri da za a zo a ba, ko kuma wannan cutarwa da za a ma bi sababin wannan ambaton da kama Allah subhanahu wataala, Allah subhanahu wataala sai ya kare ka, Allah subhanahu wataala sai ya sa tasirin abin wato zai rage, ko da ko ya same ka zakkaji wato ba haccan bane zai same ka. Kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayi mana cewa akwai addu'a dukkan mutumin da ya gaye ta, idan ya dukkan mutumin da ya zamna wani mazamni yace la yace bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'aliim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abu wanda zai cutar da shi har sai ya tashi daga wannan wajen. Kai ne ka tayi daji, ka san a daji misali wasu macizai suna wuciya, wasu kunamu suna wuciya, wasu kwararruka wanda za su iya cutar da kai a wajen, amma da zaka fadi wannan wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi, manzo Allah yake cewa ba abin da zai cutar da kai har sai ka tashi daga wannan wajen. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabban shi wata rana yazo ya zauna a wani waje ya karanta wannan addu'a, sai kunama ta ciye shi, sai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah gani nazo na karanta wannan addu'a da aka fadi amma kuma kunama ta ciye ni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi to da ta ciye ka shin kana taji zahin cizo ko yana maka radadi? Mun san cizon kunama tana cizon ka, kasan sai a hankali, ko kuma da ke babu wanda ya shaida, ko akwai wanda ya shaida kunama ta taba cizon shi, amma dai kasan dai ba karamin cizo bane ba. to ga aka raba Allah kudama ta taba ci zai shi to ka gani in an kare karatu malam zai gani mana ya ci zan kudama yake to yace mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi shin kana jin wannan radari ka ji zai yace wallahi rasulullah ban ji ba komi yace to ka gani dalilin wannan addu'a da kai koda Allah ya kararta abin zai zo ya maka ya buge ka ya cije ka ya sare ka to dalilin ambaton Allah da kai sai ya zamanto sarar yayi amma babu tasirin cutar wai idan kaga wannan menene shine ka rike abin da ya shahi ambato na ubangiji subhanahu wataala sai Allah yake cewa wa min sharrin naffasati fil uqad daga sharrin wato annaffasat sune masu yin tufi fil uqad a cikin kulle kulle wanda duk sihiri idan aka tashi zaka gari an dauko wani siddabaru ana ta tiptipto ana ta wani karatu ana kiran aljannai cancana majasau maja ciki dan gajera sasara ayi ta kirawowa ana ta kira ana ta kira ana tuffawa ana kullewa ana tuffawa ana kullewa ko kuma kaga wani anyi an dauko an dumke anyi wata laya laya an ji da yawa zaka gani inda ake kai irin asirce asirce sai wurare wanda suke kango ko wurare wanda babu yawan zuwan mutane wanda hatta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rijiya da aka je aka binne wannan sihiri da aka mishi rijiya ce wadda take geyen gari tana kusa da wani lambu tana kusa da irin garakai na mutane amma ba a yawan aiki da ita kadan kadan ake aiki da ita to dake babu yawan zuwan mutane to duk wani masihirci da wani dan tsubu da wani duk wanda zai yi wani asiri asirin shi yana zuwa irin wannan wurare saboda kofai ne inda shaydanu suke zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana cewa shaydanu suna zama ne a irin gidajen da mutane suka tashi shi yasa in gidanka ka tashi ba kowa ya jima ba kowa to mutanen suke zawa radda zaka dawo sai ka dauki mataki na kirki ko kuma ya zamanto wuri wanda yake izole ko waje wanda yake jibji ko bayan gari shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in zaka shiga bayan gari kai ni kai addu'a ta shiga bayan gari kai adaji ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana cikin hadisi satiru ma baina ayunil jinni wa awrati bani adam an yadhkura ismallahi hina yada hina yakhla'a yani siyabahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda yake shamakance tsakankani idanuwan aljannu da al'aurat dan adam shine lokacin da ka zo zakka hudda kayanka ka ce bismillah kai ne adaji zakka biya bukatarka daji mun san wuri ne wanda aljannai suke zuwa waje ne wanda matattara ce ta aljannu to zakka biya bukatarka idan zakka tsugunna zakka hudda kayanka kai ambata sunan Allah kace bismillah to daga wannan lokaci aljannu su ganin ka Allah subhanahu wataala zai kare ka to amma garam 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 ka tai ko ina cikin jibji cikin daji cikin ina kawai ka zo ka tsugunna baka ambaci ba Allah shi yasa wani sai ka gani an rasa lahiya law ya huda amma ya dawo bai da hankali an rasa menene lalle ya je bai ambaci ba Allah ya je cikin jirji ya taka wani kan dan aljani shi kuma aljani yace ya yi intiqami saboda da yawa in ana ruqya lokacin da ake yin ruqya aka ramaka Allah kuna ganawa da mutanen lokacin da malam suna ruqya zaka ji ya ce zawwa ku dan adam din shi ya fara cutar da shi to dalilin wannan shi ma yake nema ya rama ne shi ma yake nema ya rama to da lokacin da ka zo ka ambaci Allah Allah subhanahu wataala sai ya kare ka na farko gusa ma zasu yi daga wannan wajen duk inda ka aka bace Allah subhanahu wataala to ba ta yanda za a aljani ya tsaya a wajen wannan to kaga masu sihirce sirce ala kulli hal suna yi ne a kulle kulle su ringa tofi suna tofawa suna kullewa suna tofa suna kullewa to shi yasa nan kake neman tsari da Allah subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin annafasat masihirta wanda suke mata nan malamai suka ce an ce annafasat an kiraye shi da wato mata saboda ni saboda mi saboda mata da maza suwa suka yi yawan yin a an san wajen mata ne to Allah subhanahu wataala ya shirye da mu to amma duk da kuma wanda suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba mata bane maza ne malamai suka ce a cikin yaran Labil bin al-Asam akwai ɗiyan shi mata wanda suke kama mishi aikace aikace saboda shi dan tsubbu da boka da waye duka gidan gabaki ɗaya haka suke sai wanda Allah ya shirye da shi duka gidan gabaki ɗaya in aka zo raba ne za a yi wannan karanta kaza wannan karanta kaza wannan kulla kaza wannan kawo kaza da yawa zaka gani mun sha gani nan cikin unguwa wajen unguwala nan muna tafiya a lokacin da zaka gani irin gawuna manya suka isko kwai an mishi rubutu an haji kwai ne gashi nan an mishi rubutu an haji ko ka isko kwai uku a ajiye da rubutu wannan kaga duk sihirce sihirce ne da tsubbace tsubbace wanda dan adam ya rayuwar yau da gobe kana taka wani yana can yana maka baka ja mishi ba wani abu amma shi yana ganin sai ya ga bayanka saboda wani abu ma na ni'ima ko kuma wani abu da Allah subhanahu wataala ya dauka kaga akan wannan to kaga wannan kuma abin da zai kare ka shine karanta wannan ayoyi karanta wannan ayoyi idan kai to Allah subhanahu wataala zai kare ka tunda an sauko su dan su warware sihiri to kai ma yanzu idan ka karanta su sun zamanto maka kariya daga dukkan wani abu na asiri ko an maka asirin in dai kana lazumta wannan da ikon Allah Allah zai kare ka ko an maka ba zai same ka ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sauko mishi su dan su warware wannan asiri tun daga lokacin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo kwanta ba sai ya karanta su ya shaye dukkan jikin shi kai ma idan ka zo karantawa idan ka zo kwantawa ka shayi ko baka shayi ba kaga abin da yafi ka shayi jikinka ka karanta gabaki ɗaya ka shayi jikinka gabaki ɗaya saboda kariya ce Allah subhanahu wataala zai kare ka daga dukkan wani sharrin wanda yake masihirci wanda yake tofi a cikin kulle kulle sai Allah yake cewa wa min sharri hasidin idza hasad Allah yace daga sharrin mai hasada idan yayi hasada mai hasada kana neman Allah ya kare ka daga sharrin dukkan wani mai hasada idan yayi hasada hasada bala'i ce hasada musiba ce wanda hasada shine kai tamanni kai gurin wata ni'ima da Allah ya ma wani bawa dan uwanka Allah ya mishi ni'ima kai gurin wannan ta gushi sannan mai hasada shi ho ba yana yaki bane da dan adam yana yaki ne da Allah saboda yau ka zo kana ma wani hasada saboda Allah subhanahu wataala ya wadata shi kana ma wani hasara saboda Allah subhanahu wataala ya bashi wato wani abu a rayuwa kana ma wani hasara saboda Allah subhanahu wataala ya bashi wani matsayi ya dauka kashi to da wa kake waye ya dauka kashi ya dauka kashi da Allah kake shi yasa kake neman tsari Allah subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin mai hasada idan yayi wannan hasada tashi idan ka gani dukkan wanda zai maka hasada akan wata ni'imar ka ta gusa idan kana wannan azkar kana wannan karatu kana karanta qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas Allah subhanahu wataala zai kare ka daga sharrin shi wanda mai hasada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai hasada wadda ta halatta ba laifi wanda ita kuma ba ma hasada ba malamai suke kiranta an kiraye ta ne da hasada min babi wato al-ism wanda mutun ne ka gani Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya wani yana da arziki da wannan dukiyar tashi yana taimaka ma addinin musulunci yana taimaka ma wanda bussida yana aikata ayyuka na alkhairi duk wani wanda yake neman bukata wajen shi zai je ya samu bukatar shi Allah ya bashi dukiya yana rabawa sai kai gurin kai ma ina ma Allah subhanahu wataala ya baka dukiya irin ta wani irin yanda wani Allah ya bashi dukiya Allah ya bani irin wannan dukiya ni ma in ringa aikata irin aikin da wani yake aikatawa to wannan a shari'ar musulunci aka ce babu laifi na wargo kaga baka yi ba gurin tashi ta lalace a kai gurin tashin tana nan amma Allah kai ma ya baka dan ka ringa mine dan ka ringa irin aikin da wani yake yi na biyu kuma shine mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi Allah ya bashi ilimi yana da karatu Allah ya bashi alqur'ani yana rera alqur'ani gashi da ilimi gashi Allah ya bashi sani sai kake guri kai ma ina ma Ubangiji subhanahu wataala ya baka irin sani da ya ba ma wani kai ma ka ringa karatu ka ringa karantar da al'umma ba tare da wannan ilimin da Allah ya bashi ya kwace ba to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan irin wannan hasada ce wannan babu laifi a kanta amma hasada wadda take mazmuma hasada wadda shari'ar musulunci ta yi ya zamanto mutun yana yin ta shine ka ringa hasada ga cewa ni'imar da Allah yayi ma wani wato ta gusa wani bai ki ba Allah ya kwace dukiyar da ya ba ma wani da shi ba a bashi ba yake so ma a kawai su rasa su dawo su ringa zama akan titi shi da shi zaka gani da yawa daga cikin rayuwa wani abu na musiba zaka same ka kaga wasu sun koma suna ma dariya wanda musiba ta samu dan uwanka mutum musulmi ka zo ka jajanta mishi ka mishi addu'a cewa Allah subhanahu wataala ya kare Allah subhanahu wataala ya tsare Allah subhanahu wataala ya maye mishi da abin da yafi alkhairi amma zaka gani kai kana wato jin dadi da wannan musiba ma ta same shi sai ka ringa a bar shi daman nan yake wucewa a mota ya daga mana bitir ya daga bitir Allah ne ya bashi ni'ima wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis idan Allah ya baka ni'ima ana so ka gwada Allah ya baka ni'ima ka zo ka bayyana ba dai Allah ya baka ni'ima ka sa kaya mai kyau ka sa mota mai ka sai mota mai kyau ka gina gida mai kyau ka komi ka samu mai kyau amma dai ba ya zamanto Allah ya baka ni'imar dukiya ba kuma ka koma kai ne har ana ma take wai kai wani danko kai kanka baka ci ba barandana ma ka ba ma na kusa da kai to irin shine hatta da iyanka ake samun wanda bai yi ba karatu zaka je yana wata adda Allah kare giwa a shana ma to kaga ai me yi ba ka gani har wanda kuke kusa suna gurin wane ya mutu dan mine dan su zamanto sun samu ganima sun samu gadan dukiyar wannan to amma Allah ya baka dukiyar kana yalwata ma kowa sai ka gani wato wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma na kasa malin min sadaka dukiya bata taba tawaya ba dan ana hudda sadaka idan kana sadaka ba ta yinda za a yi wallahi dukiyar ka ta rage kullun karuwa take kullun karuwa take ba ta yinda za a yi ta rage dan duk wani ake bada labarin wani mawadaci yazo kullun yana hutawa yana bada sadaka yana bada sadaka dan shi ya tura shi kasashen waje ya je yayi karatu dan nashi da yazo ya karanta economy da yazo ya gani baban shi yanda yake sadaka da kudade ya lissafa ha irin burjen da baban shi yake huddawa a shekara na sadaka ya ga kawo ba kadan bane ba yace gaskiya wannan ya kamata a takaita saboda a kawo wannan la'allan an juya su za a iya samu saboda su sun karanta economy sai baban nashi ya kiran shi yace yaka yace kaga dukiyar nan har da ka isko ta kai ma kuma da kaga tana karuwa yace wallahi dan wannan sadaka ce wannan sadakar da nike badawa ita ce take kara wannan duke Allah subhanahu wataala ya wakilta wasu mala'iku suke yawo a ban kasa wannan mala'ikun kullun addu'a suke cewa ya Allah duk wanda yake bada dukiyar shi sadaka ya Allah ka maye mishi gurbinta kaga mala'ika la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru mala'ika ba su saban Allah to ya addu'a take kuma Allah ne ya sa su ringa wannan addu'a suke cewa ya Allah dukkan mutumin da yake badawa Allah ka maye mishi gurbin yau ka bada jikka 5 sai ka gani daga can kwana jikka 20 ta shigo ka ka bada jikka 10 sai ka gani can wata 100 ta shigo ka ka bada 100 sai ka gani wata wato kwantara ta miliyan kaza ta shigo ka to sai ka gani abubuwa suna ta tahiya mutane su rasa yane ne akai wani wai kasuwa nan da nan ka tayi to dalilin wannan sadaka da kake badawa kada ka rena abin da kake badawa wallahi kada ka rena kyauta ko mun kadan inta kada ka rena ni na ga wani bawan Allah wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya ya sa ma kanshi duk wata yake dara dalibai kowanne yazo a bashi ku envelope nan ka duba an sa wata takarda da irin dai nasiha haka ta abin da ya shahi karatu da kuma wato kudi wanda kudin a kirce ya kai jikka 30 dalibai kuma wajen mutum 1000 sun kai 10,000 zawwa ake a cika waye mangazoji ne gare shi kasa Allah ya bashi dukiya duk wata duk karshen wata litinin ta karshen wata wannan kowane dalibi in yazo yana da wannan jikka 30 to kai yanzu nan jami'a ta Andre Salif kace dalibai ga baki dai su ringa zawwa gidanka kullun kowane wata zaka ringa ba su jika ka gani sai wanda yake da imani da ka lissawa ka ga da wanda ya wata miliyan ta wuce sai ka gani ba kai to wallahi wancan ka lissawa kudin da yake badawa kuma in yazo ba wai ya wakilta wani da wani ko ringa badawa barantana kuma wani ba daidai ba ka san nan anan ku kun dauko bahunnan kudin daman kudaden a bahu ake dauko su sak ta kudade a envelope duka an sa su kawo zawwa yake dauko jimki guda haka kun zazzamna wani yana karatun qur'ani wani yana muraji'a karatu wani yana kaza daman dalibai ne kasar saudiya ne zo ya ringa bi sahu yana baku yana bada kuma kada ka ce kawai haka ne yake kallo yana dungura ma yana wannan a'a yana ambatan Allah zaka yana subhanallah wallahi haka yake rabawa wannan da ido na ko kuma mun wa mun sheda yana bi kowa da kowa yana bada kuma da hannun shi zai bi duka gabaki daya ba kowa to kaga dukiya tayi albarka nan wasu shekaru aka ce min nan wajen randa bakwai an samu wani bawan Allah shi ko duk sati ne yake zawa yana dan rarraba ma almajirai jika ni ko yanene sai mun ba su kawara an ya kawara dan yankan kai bane dan fuwa ne yace to ya wasa yace ya wasa to kaga mutanen mu sai hankali amma idan zaka yi abu kai shi dan Allah kai abu dan Allah ka nema Allah ne kake so ya saka wuta baka sannan kuma kada ka ma mutun hasada kada kai gurin cewa ni'imar da Allah ya ma wani wato ta gusa a'a Allah ne ya mishi kai ma roki Allah Allah sai ya maka taska ta Allah ba ta karewa fa ta Allah subhanahu wata'ala yake bada misalin wa kwatankwacin taskashi yace kamar ka zo teku ne ga baki ɗaya misali tekun maliya mun ga ai maliya yanda take ko kai zo ka dauko allura ka dau tsoma ta a allura ta a cikin tekun nan ka huddo shin ta dauko wani abu to wai idan Allah ya ba kowa duniya ga baki ɗaya an baka abin da kake so a cikin taskashi wai kamar ta rage ne daga abin da wannan allura ta dauko ma in ta dauko to kaga taskar Allah subhanahu wataala tana nan kawo ka roki Allah kai ma ya wadata ka ka roki Allah subhanahu wataala ya baka kada ka ma kowa hasada shi yasa kuma kake roƙon Allah ya kare ka daga sharrin mai hasada wato yayin da yayi wato hasada shi wannan sura a takaice da ita da suratul nas surori ne wanda aka sabko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna karantar da mu neman kariya daga ni kariya daga Ubangiji subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin dukkan wani mai sharri tun daga aljanni da kuma abin da ya shafi mutane gabaki ɗaya da dabbobi dukkan mutumin da zai sa ma sharri ko wata dabba da zata zo ta kawo maka sharri ko kuma wani aljanni da zai cutar da kai to idan ka rike wannan surori guda biyu kul a'uzu bi rabbil falaq kul a'uzu bi rabbin nas da sai kai so uku da marece kai so uku bayan asuba kai so uku bayan magariba kai so uku bayan kowace sallah banda asuba da magariba su kuma kai so ɗaya ka gama da kul huwallahu su ma to wannan za su kare ka da taimakon Allah subhanahu wataala daga dukkan wani sharrin mai sharri Allah subhanahu wataala ya datar da mu na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
نعم سورة الإخلاص سورة تغبا وده سورة تودع a jerin sabkar surori na alqur'ani ita ce sura ta 22 Allah subhanahu wataala ya sabkar da ita bayan suratul nas mun ga suratul falaq ita ce sura ta 20 a jerin sabkar ayoyin qur'ani surorin qur'ani suratul nas ita ce ta 21 to me biyo bayan ta ita ce suratul ikhlas ka kiraye ta da suna suratul ikhlas ko kuma ka kiraye ta da suratul qul huwallahu ahad ita shahara a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan suna guda biyu ko kace suratul ikhlas ko kuma kace suratul qul huwallahu ahad da adadin ayoyin ta gabaki daya aya guda hudu ce da wasu malamai suna ganin biyar ce amma dai mafi shahara kuma abin da yake wato shine ayoyin ta aya guda hudu ce Allah subhanahu wataala ya sabkar ta bayan suratul nas kafin a sabkar da suratul najm Allah subhanahu wataala ya sabkar da suratul ikhlas wato suratul ikhlas tana da sababi da Allah subhanahu wataala ya sabkarta da ita haka kuma tana da falaloli daga cikin sababin da Allah subhanahu wataala ya sabkar da wannan sura Quraishawa da mushrikai da Yahudawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya siffanta musu wato ubangijin shi ubangijin nan nashi wai yaya yake shin da me yake shi mutum ne ko ba mutum bane daga ina waye halice shi tunda su ba su yarda ba Allah subhanahu wataala ba su yarda ba da Allah suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to ya siffanta musu shi ubangijin nashi wane ne to sai Allah subhanahu wataala ya ce musu ya sabkar da wannan aya kul ka ce musu ya Muhammad huwallahu ahad shine Allah shi kadai Allahu samad Allah abun nufi da bukata lam yalid wa lam yulad Allah bai aifa ba kuma ba aike shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah subhanahu wataala ba shi da wani tamka ba shi da wata mata ba da wani kama wani nazir wanda zaka gama shi kace tare da shi da ubangiji subhanahu wataala suke to wannan shine sababi da Allah subhanahu wataala ya sabkar da suratul ikhlas wanda daga cikin falalolin surar wannan ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wata rana Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika wani mutum ala sariya akan wasu mutare da ya jibinci da marin su, wasu kamar kace wasu ɗan faturi. Manzon Allah sallallahu alaihi da ya tura wannan mutumin, to sai ya kasance wannan mutumin ya qara'a li ashabihi fi salatihim, yana karanta wato a cikin sallah da yake jan wannan mutane da suke tare da su. Idan ya karanta suratul Fatiha ya gama wata sura bayanta, ko wata sura ƙarshen ta, sai ya ƙaro da qul huwallahu ahad. To su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisu ganin abu su yi shiru. To shi wannan ya ne kai kowace sallah in ka zo sai ka karanta, in ka karanta Fatiha da wata sura kuma ya ka ƙara da qul huwallahu ahad, raka'a ta biyu ma ka ƙara da qul huwallahu ahad, da asuba ka yi haka nan, da azawar la'asar magriba isha duka kana yin haka nan. Suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ambata mishi cewa wa wane ya rasulullah, idan yazo ya rajin musalla duk idan yazo yayi kaza sai ya karanta qul huwallahu ahad. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace saluhu li ayyi shay'in yasna'u zalik, kuje ku tambaye shi dan me yasa yake aikatawa, kuje ku tambaye shi dan me yasa yake aikata wannan. Sai suka tayi suka tambaye shi, fa qala, sai yace musu li annaha sifatur rahman, yace saboda wannan qul huwallahu ahad siffa ce ta ubangijin mu ar-rahman, siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Yace wa ana uhibbu an aqra'a biha, ni kuma ina so in karanta da wannan sura saboda tana gai mana yanda siffofin Allah suke. Ka ci qul huwallahu ahad, Allah shi kadai ne, Allahu samad, Allah abin nufi da bukata, lam yalid wa lam yulad, Allah bai haifa ba ba aike shi ba, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da wani tamka wanda zaka kamanta shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala. To da ya gai musu haka, sai suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, fa akhbaruhu, an suka bashi labari. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce musu, to ku je ku ce mishi, ku bashi labari cewa bi sababin wannan san da yake ma suratul ikhlas, Allah yana kaunar shi shi ma. Kaga ashe wannan falala ce wanda zata nuna mana wannan sura ashe ba karamar sura bace, sura ce wadda ya kamata mutun ya rike ta, ya hardace ta, ya ringa kokkoma ta. Wanda ya tabbata a wani hadisi wanda Imam an-Nasa'i, Imam al-Bukhari ya rawaito shi riwaya daga Abi Sa'id, yake cewa ya ji wani mutum yana karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad, yana ta maimaita ta kawai, ya zama he qul huwallahu ahad yake ta karantawa. Yace sai suka gani kamar wannan ya zai rike wannan sura ya karawa kawai ya ta maimaitawa, kamar sun dan rena abin da yake karantawa. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu, wallazi nafsi biyadihi, wallahi ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi, inna hala ta'dilu sulusal qur'an, wannan qul huwallahu ahad tana daidai da ƴanciyar na qur'ani, ɗaya cikin ukun qur'ani wato qul huwallahu ahad tana daidai da shi. Wanda a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hutawa yake ce ma sahabbai, aya'jizu ahadukum an yaqra'a sulusul qur'an fil layla, shin yanzu ɗayan ku ba zai iya karanta ɗaya cikin ukun alqur'ani a cikin dare? Sahabbai suka gani abin kamar ya tsananta a gare su, a ce sai kai izini nawa kenan ɗaya cikin uku na qur'ani, izini 20, a ce sai kai izini 20 cikin wato cikin dare. A lokacin sahabbai suka ga abin ya tsananta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu, to kusan da cewa qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tana daidai da sulusi na alqur'ani. Idan ka yi ta so uku kamar kayi menene, kamar kayi menene, kamar ka sabke alqur'ani daidai da sulusi ɗaya na qur'ani, ka so ɗaya na wato cikin uku na qur'ani. Kinan kai yanzu baka hada ce ba qur'ani, bakin ka izi guda ko kuma bakin ka alamtar kai fa, sai ka zo ka samu qul huwallahu ahad kai ta maimaitawa, kai ta maimaitawa, Allah subhanahu wataala sai ya baka lada. Kamar ka lasiya ma yanzu da muke cikin watan Ramadan, saboda ita la ta'dilu sulusul qur'an, kaga wannan ruwaya manzo Allah sai da yace wallazi nafsi biyadihi, wallahi ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi, innaha la ta'dilu sulusul qur'an, wannan suratul ikhlas qul huwallahu ahad tana daidai da abin da ya shahi wato sulusi ɗaya cikin uku na abin da ya shahi wato alqur'ani. To wannan duka suna daga cikin wato abin da ya shahi falaloli na wannan sura, suratul ikhlas. Sannan kuma ƙarin falala shi ne game da bayani da ya gabata cikin suratul falaq da suratul nas, cewa idan ka zo barci hadda ita kake gamawa ka karanta, zaka karanta qul huwallahu so uku, kula a'udhu bi rabbil falaq su uku, kula a'udhu bi rabbin nas su uku, sannan ka karanta duk addu'o'in da ake karantawa idan an zo yin barci, ka shahi duka jikinka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan. Kenan kaga zaka gama da suratul ikhlas, kul huwallahu ahad. To shine Allah subhanahu wataala sai ya fara da kul huwallahu ahad, ka ce musu ya Muhammad, bayan cin tambayar da suka mushi ya siffanta musu wai ubangijin su wane ne, to ya kace musu kul huwallahu, shine Allah ahadun, shine shi kadai Allah, bashi da tamka Allah subhanahu wataala, babu wani Allah kuma bayan ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa duk wani wanda zai zo kai bari Allah subhanahu wataala yake ce mana da aje akwai wani Allah tare da Allah, ai da ƙasa ba za ta zama ba, da ƙasa ba za ta zamanu ba. Yanzu misali wani da akwai wani ubangiji tare da ubangiji subhanahu wataala, sai ce yanzu Ramadan ba a wannan lokacin ba yake so, so yake Ramadan ya zo nan da wata biyu, ubangijin guda kuma ya ce a yanzu zai yi, to ya ne kaga za a samu sabani. Yanzu a irin kasashe walillahi almasalul a'la, a irin kasa ma yanzu da ake ciki, kai da wani kana neman takara, yana neman takara, kowa ba program in shi wai zaman to ba irin naka ba, kowa tsarin shi daban, to dake Allah kuma shi kadai ne, babu wani tare da shi, shi yasa kuma duniyar take tahiya daidai. Yanzu da a ce akwai Allah rana, akwai Allah wata, to Allah rana yace rana za a tsaya yayi an yi shekara uku, shi kuma wancan yace dare za a tsaya, ka gani ai da duniyar la fasadata da ta lalace, to sai zamanto Allah shi kadai ne, bashi da wani abokin tarayya. Shi yasa wannan sura da aka kira ita suratul ikhlas, sura ce wadda take hujjo maka tsantsar siffa ta ubangiji subhanahu wataala, ka san waye ubangijinka, waye Allah subhanahu wataala. Ko da yaushe muna cewa wai wane ne, ka ce ka tambayi kanka wai shin na san Allah subhanahu wataala hakikanin sani, ko kuma a'a kawai dai ina tahiya dai, kawai dai haka na san dai Allah ya halicce ni, a da zuciyata na taba halartowa wai wane ne Allah subhanahu wataala, ba irin haka halartowa ba ta kace yaya Allah wai, saboda Allah subhanahu wataala bashi da kama, laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, Allah subhanahu wataala bashi da wani kama wanda zaka ce wane kama yake da ubangiji subhanahu wataala, babu wannan, Allah shi kadai yake, babu kuma wanda ya san yaya Allah subhanahu wataala yake. Shi yasa hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ga ba Allah lokacin da ya Isra'i da Mi'raj, lokacin da aka tayi za a farlanta sallah, sai da aka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tayi da shi saman bakwai, da aka tahi akwai inda degree ne inda Jibril alaihi salatu wasallam shi ma bai huce nan, aka ce ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya huce ya tahi, ya bancin sun huce, an zo sama ta 1, sama ta 2, sama ta 3, ta 4, ta 5, ta 6, ta 7, aka shiga sarari, aka shiga duhu, aka shiga ruwa, aka shiga idare, aka tahi a sama, kai he da aka tahi inda Jibril ya ce to ni ho daga nan ne, tukun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi umarni ya huce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tahiyyar da yayi shi ma bai ga ba Allah subhanahu wataala, sun yi magana da ubangiji subhanahu wataala. Aisha take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah wai shin kaga ubangiji, yace nurun anna arahu, yace haske ne ta kaka zan yi in ganshi, haske ne ta kaka zan yi in ganshi. Shi yasa annabi Musa ya zo yace rabbi arini anzuru ilayk, yace ya ubangiji ina so a gwada mini in ganka, Allah ne yace mishi lan tarani, ba za ka iya gani na ba, walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, ai aka ce mishi amma ka duba zuwa wancan dutsen, idan ka dutsen nan ya tsaya to la'alla ka iya gani na. To falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka, lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya nemi fuskantar wannan dutsen, kai tsaye dutsen ya watsi, watsewar dutsen ta sa Musa shi ma ya fadi ya mutu, ya fadi ya some, Allah ya tada shi minti biyar, Allah subhanahu wataala ya tada shi, yana tada shi yace ya ubangiji na yi ibadi, ba wannan magana, saboda ba wanda zai is, ba wanda ya isa, duk wanda yace maka sun je sun gamu da Allah ko ya ga Allah a nan doren duniya, to kawai ƙarya yake ma, ko ma wane ne dan wani shehun ne duka inda ake fakewa a ce wai ana ganin Allah, waye ake ganin, wani yana ba mu labari wai irin wanda suke wazifa an kai in ka kai sai ka gani Allah, wai kai wusuli wai Allah ya ba magana, to wani bawan Allah anan magari yake ba mu labari, cewa wani wani daki ne aka zo ba kowa kai wanda ake so ka zo kai wannan yin heka shiga kai ta wuridi kai ta wuridi to akwai wani gajere wanda shi kuma da dare shi yake zawa sap 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 goben shi bai biya shiga daga plafon ya shiga can kana wuridi kana wuridi kana Allah 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 sai can daga cikin plafon ya rungama kawai ya kauto to ashe ita guri kai kaga Allah daga nan kuma ba sani yake cire he wata tsowa ita kuma tana aiki a gida ta kuma kullun tana ganin shi yana zawa he ya shige cikin plafon ya shiga dannan kawo an zo ana ware ya shiga daki ya zo yana cewa ai ya ga Allah daga saba ya mishi bagala yace ha kai tace mishi wannan ne fa ina ganin shi kullun da dare yake zawa ya shiga da leka kaga yana da tsuru-tsuru aka ji aka wando shi to kaga dai ai abu bai yi ba to ala kulli hal ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ba a ganin Allah subhanahu wa ta'ala a gradan lahira za a aljanna za a ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ala hasab darajar mutum ala hasab darajar mutum manzala sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake ce mana innakum satarawna rabbakum yawmal qiyama la tudamuna fi ru'yati kama tarawna al-qamara laylatul badr manzala yake cewa lalle tabbas za ku ga ubangijin ku a gobe ranar tashin alkiyama kamar yanda kuke ganin wata lokacin da yazo kwanukan shi masu haske wani bai kare wani yanzu wata lokacin da yazo kwana na 13 14 15 ya ci kan nan wani yana cewa ka kare shi yanzu a ganin harko ne zaka ringa ana cewa dan matsa ka dan in gani icce ya kare ka kaza da kaza amma lokacin da yazo kwana nawa 13 14 15 baka ne to haka a gobe ranar tashin alkiyama zamu gani ubangiji subhanahu wataala wannan sai a tashin kiyama shi yasa Allah subhanahu wataala ba a ganin shi a nan duniya duk wanda yace ma ya ga Allah a nan duniya to ya maka ta bayan kunne kuma nan Allah subhanahu wataala sai ban gai mana qul huwallahu ahad ka ce musu ya rasulullah Allah subhanahu wataala shine ahadun ai shi kadai ne wanda bashi da tamka bashi da mataimaki bashi da wani makamanci bashi da wani wanda zaka kamanta shi da ubangiji subhanahu wataala shi Allah shi kadai ne ya gagari misali baka ce ba kuma baka ce ba ga yanda siffar Allah take abinda yace maka yana da kace yana da Allah yace yana da hannu yana da hannu baka ce ba irin hannunka irin hannun Allah kaga baka ce ba haka kai yanzu wallahi almasalul a'la kare yana da hannu ko bai da hannu kare yana da hannu hannunka da na kare dai ne hannunka da na jakki dai ne hannunka da na daga kuma daji dai ne to ina daga ubangijinka subhanahu wataala a mutane ma kai ma hannunka da na wani ba dai ba to Allah subhanahu wataala yace yana da kaza yana da yaya yake da kaza ba mu sani ba an bar ma Allah sani bai gayi mana ba yanda yake da kaza Allah yana ji yace yana ji yaya jin Allah yake baka san ba yaya jin shi yake ka gama jin ka da jin Allah bai yiwa Allah yace yana da kaza yana da kaza jin Allah subhanahu wataala ya alwaci kowa da komi Allah da yake yana gani kai kana gani ba ganinka da na Allah ai ba dai bane ba ganinka da na jaki dai ne ganinka da zurqaqal hamama dai ne yamama dai ne wanda tsuntsun da aka ce yana ganin daga nan sai ga kilillika kaga ai ba dai bane ba wannan tsuntsu ne kai kuma daga nan da Allah abin da yake can karshe ma baka gani ba wani ido yayi nisa to Allah kuma daga saman bakwai can saman al'arshi yake ganin santururuwa a cikin duhun dare kuma saman dutse kai yanzu a hili da rana a gwada maka a ƙasa ma ba saman dutse ba ka gwada santururuwa ai kana kakkarewa wani kana daga yagita ya sauya ma hanya can zaka to Allah subhanahu wataala shi kadai ne shi yasa wannan sura take siffanta mana ubangiji subhanahu wataala da yahudawa suka tambaye manzo Allah ya siffanta musu ubangiji sai fara musu da cewa to ku san da cewa fa shine Allah subhanahu wataala ahadun wanda shi kadai ne bashi da tamka insha Allah bayani zai zo gobe da fatan abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatunmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.